ba ne ne na nuna cewa kashin mako ne ma wasu mahara suka kai hari a wasu kayuka na yankin Numa inda ku aka samu asarar rayuka da kuma kone gidaje yayin da wasu kawo yanzu ba ma san inda suke ba. Honorable Salim Taidi ita ke wakilta yankin na Numa a majalisar dokin jihar Adamawa tace yanzu haka ma sun binne fiye da mutum 23 ciki ko har da mata
kashe mata yanzu wanda aka ka yara kanana da mata aka kankashe da maza wanda muka business yanzu mutane kusan 27 aka binne yanzu ana ka akwai wanda ba gan su ba ana kan nema
to wai kai na batun mata da kananan yaran da tace an yi garkuwa da su a yankin Abar na jihar Taraba har na yau dai ga yaran majalisar
mata da ma dobi mata hostage amma an sake su an sake wasu an kashe wasu mutum mai da aka tata shi ma mata ne da yara
to sai dai kuma mukaddashin kakakin rundunar yan sannan jihar Adama DSP Habibu Musa Muhammad wanda ku ya tabbatar da harin da aka kai a yankin Numa ya kuma musanta batun garkuwa da mata da makaranan yaran da aka ce an yi to amma kuma yace suna ma kokarin zakulo maharan da ke kai wannan hari
eh ba mu samu labarin tafiya da mata da kananan yara ba sai dai akwai inda sun gudu sun shiga lunguna da dama kuma an wasu sun daddawo ba mu samu da labarin a ce an kama an tafi da su ba to mun ji kuma labarin akwai wasu sun dan sami abin nan kajiwa amma ba mu samu yawan numbers su ba har yanzu amma ɗan sanda dai suna bincike akai insha Allah in an kama wani da kuma number din da zamu
wannan mako na zuwa ne yayin da shugabannin al'umman yankin na Abare ke musanta zargin cewa suke kai wadannan hare-hare batun da suka ce wasu ne ma ke kokarin hada su fada da al'umman Bashima wanda ko suka dade suna hullun zumunci
sunana Ali Madugu Abare to korafe-korafen da muke da su dai akwai labarin da yau muka ji wanda gaskiya bai mana dadi ba wannan labarin kuwa shine akwai wata ƴar majalisa daga Adamawa wanda ta fito ta ce abubuwan da suka faru a Bolki da Nzumusu da Yanga mutanen Abare ne don gaskiya ta mana ba daidai ba mu da bace ma zaman lafiya muke yi don in ka lura duka al'amuran mu na Abare kaci 80% mu da bace ma muke yi tsakanin mu da bace ma ba tashin hankali
ni sunana Ahmed Bakare ni former councilor ne a Abare a ward din tunda aka fara rikici a daunin bace ma suna zuwa Abare ba mu tawo musu komai ba to abun ya ba mu mamaki yanda suna ce muna kai musu hare-hare kuma lokacin da kanal ya zo da sojoji ya ce idan mutum ya kawo abokar ma dauki doka a hannunmu mu kama mu ba hukuma
ita ma dai rundunar yan sannan jihar Taraba ta bakin kakakinta SPDB Misal ta kuma musanta batun garkuwa da matan inda ku ta bayyana irin matakan da aka dauka a wannan yanki
banda labari kafin ma wannan lokacin akwai jami'an tsaron mu a wannan labari akwai su Mai Lofi akwai su wannan gwajejen su maraba kunni da kuma cikin kunni suke so kaga duk wannan dabaru ne na tabbatar da samun da tsaro a wannan wurin so muna iya kashin kokori kuma jami'an tsaron mu suna wannan wurin dare da rana
SPDB Misal kenan da ke ma zama kakakin rundunar yan sannan jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz sashen Hassan Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.